أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka ba dan komi ba sai dan tunatar da junan mu karkashin abin da ya shafi sha'anin mu na addinin musulunci da wannan ba karaman ni'ima bace wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana da yana daga cikin babban abinda mutum zai samu kanshi shine samu kanshi akan hanya ta neman ilimi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cikin hadisi man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi din dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala yake nufata shi da alkhairi to Allah subhanahu wataala zai sanar da shi wato abinda ya shafi addini inda zaka zo ka ringa neman sanin abinda ya shafi hukunce hukunce wanda suke da alaka da addininka to wannan yana ma nunin alama cewa ubangiji subhanahu wataala yana nufatar kane da abin da ya shafi alkhairi wannan abu ne wanda zan mu ma Allah subhanahu wataala godiya akan shi ba iyawan mu bace ba karfin mu bane ba dubaran mu bane ba wayan mu bane tawfiki ne gamdakatar ne daga wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yayi mana wannan kuma mun yi itirafi da wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi mana muna ƙara gode mushi akan wannan ni'ima ɗan uwa kafin mu fara karatu za mu so kamar yanda ɗan uwa wanda suka yi komiti na cikin wannan masallaci mai albarka mu meka godiya ta musamman da jinjinawa da ƙara ƙarfafa musu akan wannan tafiya da wannan abu ne wanda ya kamata a ko ina ya zamanto an yi babban tunani kan menene zai zamanto game da abin da ya shafi sha'anin al'umma yau da gobe muna haduwa a masallaci to banda salloli da ake yi ya kamata ya zamanto muna da wani tsari na karantar da junan mu a cikin wannan masallaci da zan mu duba cikin tarihi babban jami'a ko mu ce tushe na karantar da addinin musulunci da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallacin shi in aka yi da sallah sai ya juyo ya karantar da sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana wayin gari da asuba yazo bayan yayi sallah asuba ya juyo ya tambaye su waye mahulki a fasarta mishi duk wani wahayi aglabi an san koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito masallaci ya tattara al'umma ya ce musu kaza Allah ya ce kaza ko kuma kaza ya kamata a yi a shari'a ashe masallatayya da muke da su a gari ba kawai ayi hamsa salawat ba ayi salloli guda biyar kuma shikenan a rihe su daga wannan sallah sai wannan sallah shikenan a yana da kyau a zo a zamna ayi karatu ayi mudarasa ta alqur'ani ayi mudarasa ta abin da ya shafi fiqhu hukunce hukunce na wannan addini yau da zan ji abu wanda ban sani ba in gyara yau abin da nake kan shi naji an ƙara ƙarfafawa tare da dalili wanda yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan rike wannan abin kakam in ci gaba da aikatawa to wannan yana daga cikin wato tunani na ƴan uwa latijawa uwayen wanda suka yi akan wannan masallaci kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma ya mana tawfiki akan isar da wannan aiki kuma ya sharaka mu gabaki ɗaya a cikin ladan abu na biyu game da abin da ya shafi sha'anin karatuttuka na abin da ya shafi masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana a cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya huddo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah manzo Allah yake cewa babu wasu mutane da za su hadu a cikin daki daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala wanda su ne masallatayya manzo Allah yake yatuluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum wannan mutanen sun zo suna karanta alqur'ani suna karanta hadisai, suna karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna karanta fiqhu, irin hukunce-hukunce wanda shari'ar musulunci ta zo mana da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa nazalat alaihi musakina, ba ce wannan mutanen sai nutsuwa ta sabka musu. Zaka ga duk inda ake karatu zaka ga mutane ne wanda Allah ya sabkar da nutsuwa a tattare da su. Manzon Allah yace mala'iku za su zo su kewaye su, kai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ambace su wato a can sama, wato cikin tattarin wato abin da ya shafi mala'iku. Haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ambaci wannan bayin nashi wanda suka zamna suna karatun alqur'ani, ko kuma suka zamna suna karatun abin da ya shafi shari'a ta musulunci. Ashe wannan ba karaman ni'ima bace mutun ya samu kanshi a wurin da ake karantar da addinin musulunci. Haka bancin wannan akwai ruwaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara fadi mana cewa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da wasu mala'iku sahayi wanda suke yawo suke bibiya ina ne suka gani ake karatu su je su zauna a wajen wannan. Suna ganin inda aka zauna jama'a suna karatu, suna neman addini, suna fahimtar kaza, zasu ce ma ƴan uwansu mala'iku ku zo ga abin neman ku nan da kuke nema ya samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mala'iku zasu zo su zauna tare da wannan al'umma, su zo ayi karatu da su, su saurara, su tashi su koma wajen Ubangiji subhanahu wataala. Allah yace ma wannan mala'iku daga ina suke, ina suka je, daga ina suka samu wata halka inda ake karatu. Ce Allah mun gani tare da cewa Ubangiji ya yi su sanin wato halin bayin shi, ce mun isko bayinka suna zamna suna karatu suna tasbihi suna yabo suna jinjina ma Allah subhanahu wataala. A lokacin Ubangiji subhanahu wataala zai ce musu, shin wannan bayin nawo sun ganni, sun taba gani na? Mala'ikun nan su ce ba su taba ganinka ba ya Ubangiji. Allah ya ce musu to da sun ganni da ya za su kasance? Mala'ikun nan suka ce da sai sun fi mafi tsananin yanda suka kasance suna bauta maka, suna neman ilimi, suna karatu, suna tasbihi game da wato lokacin su na baya. A lokacin Ubangiji subhanahu wataala zai ce musu to wannan mutanen me suke so? Mala'iku za su ce kawai abinda suke so shine Allah ka ba su aljanna. Ce sun san aljanna, sun taba ganin aljanna? A ce ba su san ta ba, ba su taba ganin ta ba. Ce da sun ganta da yaya, da sun yi matukar neman wato Ubangiji subhanahu wataala ka ba su? Ce me suke neman tsari daga shi? Su ce suna neman tsarin wuta. Wannan mutanen sun taba ganin wuta? Ce ya Ubangiji ba su taba ganin ba wuta, da sun ganta da yaya? Su ce wallahi da sun yi ta kuka, sun yi ta neman tsari ta Ubangiji subhanahu wataala ya kare su daga abin da ya shafi shiga wannan wutai. A lokacin Ubangiji subhanahu wataala zai ce to ku shaida mala'iku wannan bayin nawo, na ba su abin da suke nema, na kare su daga abin da suke tsoro. Ka gani ashe ba karaman ni'ima bace Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana tawfiki akan samun kanmu irin wannan wurare da ake karanta addinin musulunci. Wannan a gurguje abin da ya shafi shinhuda ga wannan karatu, kamar yadda kuma bayani ya gabata cewa wannan karatu da ikon Allah zai kasance a duk ranar Alhamis, ranar Asabar da ranar wato Ladi, idan sami didi mashi insha Allah. Littafin da zamu gabatar shine littafi na Al-Ahdari, wato shine littafi na fiqhu wanda yake na farko a irin wuraren mu nan da muke aiki da abin da ya shafi fiqhul Malikiyya. Shine littafi na ƙasa wanda idan ka duba a irin makarantun mu Islamiyya zaka gani yara ƙanana an sa su suna harrace wannan littafi, ana karantar da su wannan littafi. To mun dauko shi ne daga tushe saboda a dawo abu daga ƙasa har ya zaman to mun je sama. Wannan mai littafi babban malami ne wanda ake kiran shi Abdurrahman Al-Ahdari, Allah subhanahu wataala ya ji ƙanshi, wanda ya rayu mutumin wato Aljazair, Algeria, da ya rayu a nan ya allafa, yana da littattafai wanda ya allafa a fannoni na ilimi daban-daban. Wanda wannan littafin kuma ya allafa shi, ya rubuta shi bangaren abin da ya shafi fiqh. Littafi ne wanda yake dan karami, za mu gani insha Allah yanda za a samu littafin, dan yana da kyau lokacin da ake karatu ya zamanto mutum yana da littafi a tattare da shi, ya zamanto yana ganin littafi, yana karantawa, yana bibiya, ta yanda in ya koma gida zai yi muraja'a, ya zamanto wannan littafin ya kasance mishi wato marje. to wannan malami shi ya allafa wannan littafi littafi ne alal haqiqa a karanci a safahatin shi wato faji-faji din shi zaka gani karamin littafi ne amma abin da yake cikin shi ba karamin ilimi bane ba ba karamin ilimi bane ba wanda yake cikin shi to muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kama mana kuma ya bamu ikon karanta shi daidai da kuma aiki da abin da ke cikin shi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya shahe shi daga cikin zakatanmu kai tsaye zan mu iya shiga cikin littafin saboda shine maqsudin wato mu yi karatun malan ya fara littafin shi da bismillahir rahmanir rahim wato ya bude littafin shi da bismillah ya ce da sunan Allah ar-rahman shine mai rahama ko ka ce a Hausa mai kyauta ar-rahim mai jinkai wanda wannan yana daga cikin sunna ta wato magabata duk lokacin da wato mutane malamai za su buga wani littafi za ku gani suna fara shi da bismillah wanda kuma suna koyi ne da littafin Allah al-Qur'ani da kuma irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba al-Qur'ani kana dauka suratul Fatiha da mitafara ta fara da bismillahir rahmanir rahim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai aika ma wato wasu sarakuna irin risala irin letter wanda zai aika musu cewa su zo su musulunta ko kuma ayi kaza zai fara musu da bismillahir rahmanir rahim wato da sunan Allah mai rahama mai jinka shi yasa yazo a cikin wani hadisi duk da malamai suna ganin hadisin yana da dan rauni cewa dukkan lamarin mutum idan zai fara shi idan bai fara ba da bismillahir rahmanir rahim a wata ruwaya yace da alhamdulillahi rabbil alamin to wannan lamari nashi zai kasance abu ne wanda yake yayyankakke abu ne kamar misali ba albarka tattare da shi kinan yana da kyau duk lokacin da zaka fara wani abu na addini ko na karantar da al'umma ka fara da bismillahi arrahmanir rahim wannan ita ce karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma idan ka duba ma sha'anin mu na yau da gobe duk wani aiki na alkhairi zaka fara zaka gani shari'a ta ce kai bismillah zaka shigo masallaci bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaab rahmatika zaka ci abinci bismillah zaka je waje kaza bismillah in zaka hawa abin hawa in zaka yi kaza to duka wannan karantarwa ce ta shari'ar musulunci to sai malai yace alhamdulillahi rabbil alamin wato dukkan yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin shine ubangijin talakai idan aka ce alhamdulillah wato kana nuna dukkan wani dangi na yabo wanda za a yabi Allah subhanahu wa ta'ala da shi da jinjina kace ya takaita ne zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shine rabbul alamin shine ubangijin talakai gabaki daya wato ubangijin halittu gabaki daya idan aka ce talakai sune halittu gabaki daya dukkan wani abin halitta dukkan wani halitta wato mallaka ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ta shi yake kula da lamarin su gabaki daya to ka fara da jinjina mushi sai malam yace wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin yace haka da dadin salati da aminci ga sayyidina shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine cikamakin annabawa wa imamul mursalin kuma shine wato shugaban ma'aika kaga ya biyo da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya jinjina ga Allah sai biyo da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyiduna shine shugaba gabaki daya ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam wala faha yace ni ne wato shugaban dukkan wani dan adam wato babu alfahari wato ba dan alfahari ba kina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabani kuma shine cikamakon annabawa babu wani annabi da za a aika bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi a ƙarshe kuma da shi ya rihi annabta da manzanci hatta annabi Isa da zai dawo a ƙarshen wato abin da ya shahi duniya zai dawo ne ya bi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai dawo ne ba a matsayin annabi ba wanda aka aika a zai dawo ne ya tada shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cigaba da bautawa Allah subhanahu wataala wanda a nan kuma zan mu dauki wani abu yana daga cikin ladabi a duk inda zaka yi wani abu ka gabatar da yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ma mutane jawabi i bismillah ka yabi Allah ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ka biyo da wannan bayani naka zaka yi addu'a musamman wajen addu'a babban lakani ne wanda idan kai addu'a wanda Allah subhanahu wataala zai karba maka shine ka biyo farkonta da abin da ya shahi yabo ga Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yana so a yabe shi yana so a yabe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu labari a gobara na tashin alkiyama akwai wani hadisi da ake ce mishi hadisu shafa'a hadisin ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo farfajiya alkiyama Ubangiji subhanahu wataala yayi hushi ya kyale kowa al'umma suna cikin rudu gabaki daya wannan al'umma a tashi gabaki daya a je wajen annabi Adam ce ai annabi Adam ka roka mana Ubangiji subhanahu wataala da a zo a yi hisabi kowa ya san matsayin shi annabi Adam yace a wannan lamari a yau fa Ubangiji subhanahu wataala yayi hushin da bai taba yin irin shi ba ni kuma ina tuna wani laifi da nayi shine a cikin aljanna an ce ka in ci itaciya alhali kuma naci yace ba zai iya ba a zo wajen annabi nuhu ma yace shi da yayi addu'a aka hallaka al'umma gabaki daya a zo wajen annabi musa haka za a zo har sai an zo wajen annabi isa annabi isa yace kai ku je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa lokacin da za a zo mishi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je wai gaban ubangiji subhanahu wataala ya duka ya yi sujada manzo Allah yace a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai lakanta mushi wasu kalmomi wanda zai yabi Allah da su kaga kahin yabi ya nemi bukatar shi sai yayi sai da ya yabi ubangiji subhanahu wataala shi yasa duk lokacin da kazo zaka yi addu'a kada kazo kai tsaye ka fara addu'a ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza a'a fara da yabon Allah ya ubangiji kai ne kai kadai ko da hausarka ya ubangiji kai ne Allahu kai ne as-samad la sai ma ka ringa gama da sunayen Allah wanda suke tsarkakakku ya Allah kai ne ar-razzaq idan arziki kake nema ya Allah kai ne mai azurtawa babu wanda yake azurtawa in ba kai ba ya Allah kai ne mai azurtawa kai yabi Allah subhanahu wataala sannan ka biyo baya da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka biyo baya da salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukun ka fara wato addu'a wata rana ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallar shi kawai ya kwatsam ya fara addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi sai ya ce ajjala hada yace ai wannan yayi gaugawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi idan ka zo zaka yi addu'a ɗayan ku yazo zai yi addu'a ya fara da yabo da jinjina ma Allah subhanahu wataala sannan yayi salati gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yayi addu'a shiga abin da ya ga dama to idan kai wannan kamar kai wata shinhuda ce ta yanda Allah subhanahu wataala ya karba ma addu'a to shi yasa nan malam ma a farkon littafin shi sai fara mana da yabo da jinjina ga Allah subhanahu wataala kuma ya fara da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya fara bayani cikin littafin nashi sai ya mana babe na farko sai ya ce babu ma yajibu ala al-mukallaf babe game da bayani game da abin da ya wajaba game da mutumin da yake baligi mutumin da yake mukallaf wanda nau'in shari'a abubuwan shari'a sun hau kan shi shine ake ce ma al-mukallaf a cikin al'umma gabaki daya akwai wanda shari'a bata hau kan shi akwai wanda kuma shari'a ta hau kan shi to wanda shari'a ta hau kan shi shine malam yake so ya gaya mana me ya wajaba a kan shi misali ni shari'a ta hau kaina me ya wajaba a kaina farko ya zamanto shine zan fara da shi shine malam sai ya ce awwalu ma yajibu ala al-mukallaf yace farkon abin da yake wajibi akan mutumin da yake nauyin shari'a ya hau kan shi shine tashihu imani ya inganta imani ya gyara imani ya daidaita imani mukallaf yaushe mutun yake zamantawa wanda shari'a ta hau kan shi shine abu na farko mutumin da yake da hankali mutun yana da hankali ba mahaukaci ba kenan sannan ya shigo musulmi musulmi ne sannan kuma ya kai shekaru na balaga ya balaga mun sani game da abin da ya shahi namiji akwai alamomi na balaga na namiji shine imma mutun yayi maholki shine yayi maholki yana tara da mace ko kuma a gashi ya huto a gaban shi ko kuma ya kai shekara 15 alal aglaliya akan mafi yawan mutane zaka ga daga shekara 15 mutun ya balaga maza mace kuma shine ka gama wannan guda uku sai ka kara da kuma idan al'adar ta tazo mata kenan na hudu daga ɗaya daga cikin wannan ya samu yaro to wannan ya zamanto ya balaga to daga nan daga wannan lokacin duk zunubin da ya aikata a kan shi duk ladan da ya aikata a kan shi shi sa wuri ne wanda dole la sai ma wanda yake da yaro ya ringa kula bari shari'a da man ta mana shimhoda tace muru abna'ukum bis-salati a lokacin da suke da shekara 7 mu umurci yaranmu da su fara yin sallah tun suna da shekara 7 idan yaro ya kai shekara 10 bai yi ba sallah shari'a tace ka buge shi to yau idan zaka duba rayuwarmu muna tabbaka wannan abin na shari'a koko bamu tabbaka zaka ga mahaifi ya huto ya bar yaran shi a gida basu kai ba sallaci basu zo ba su kai sallah yaro tun yana da shekara 7 ka koya mishi kayan shekara 7 ma idan yana da wato tamyiz ya kasance mutum ne mai nutsuwa yaro ne mai nutsuwa saboda yara sun sha bamban akwai wanda in ka kashi masallaci yana iya yafar sirban al'umma su kasa samun nutsuwa a sallah amma akwai wanda in ka kashi zai iya nutsuwa ya tsaya yi sallah to tun kayan lokacin kana umurta shi kana koya mishi kana zauwa da shi duk lokacin da ya kasance ya kai matsayin ya balaga to lokacin ka sanar da shi ko yauwa wannan abu da zaka aikata zunubi in ka aikata akan ka lada in ka aikata yana cikin mizanin ka to amma zaka gani a irin wuraren mu ana samun irin matsalolin wannan zaka ga yara sun kai shekara 15 a lokacin nema wato kuruciya ta zo mishi na farko kuma ya shiga sha'anin duniya sha'anin rayuwa shine kaza shine kaza shine kaza sai lokaci ya tahi lokacin da mutum ba zai iya fadaka ba ya zamanto wannan duka kuma yana cikin lissahin ma'auninka aikin zunubi ne ka aikata yana nan aikin lada ne ka aikata yana nan wanda kuma idan ka duba rayuwar ta mu duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana a cikin hadisi a'maru ummati 60 aw 70 manzo Allah yake cewa shekarun al'ummata shekara 60 ne ko 70 yace kadan ne suke tajawuzi kadan ne suke huce 60-70 kadan ne suke dorawa daga 70 to yanzu da zaka dauka misali kai shekara 60 a duniya Allah ya kadarta zaka mutu a shekara 60 na farko shekara 15 baka balaga ba haka ne sauran shekara nawa a 60 sauran 45 karan san to wannan shekara 45 da ka balaga mu dauka barci da zaka yi a cikin shekara 45 akalla in ka hudda barci da awa 8 da kake yi zaka samu wajen shekara 15 shi ma wanda kawai duka barci ne kake sauran shekara nawa 30 da ta rage ka hudda hira da kake wajen aiki da kake zuwa kake zama kana hutawa kana hira shi ma akalla kai 15 sura 15 to wai 15 din nan a cikin ta ne in ka kula ka fadaka zakka aikata ayyuka na ibada na shekara 15 cikin shekara 60 da Allah ya baka wanda kuma annabi ya ce mana la tazulu qayamu ibn adam yawm alqiyama hatta yas'al an 40 a wata ruwaya ce an 50 annabi ya ce wallahi diddigin dan adam kawahuwan shi ba zasu busha ba a farfajiya alkiyama har sai ubangiji subhanahu wataala ya tambaye shi wasu abubuwa guda biyar batarwa ya ce wajen guda hudu daga ciki yace a cikin shekarun da Allah ya baka
yaya kai da su kuruciyar da Allah ya baka shekara da kwanaki da Allah ya baka rayuwa da Allah ya baka yaya kai da wannan rayuwar
sattin Allah ya baka kace kai shekara 15 kana ibada ka duba ka gani kai adalci kuma wannan ibadar da kai ita ce kake so Allah ya ji kanka ya saka aljanna mu duba muga tarihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suka kasance suke aikata ibada wai wannan da muka bada misali na shekara 15 a dauka ita ce kai ibada wai in kai ma kuma Allah ya karba ko bai karba ba wallahi cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa da ya san cewa Allah ya karba mishi sallah daya yace ya hiye mishi abin da yake duniya da abin da ke cikin ya hiye mishi a bashi duniya da abin da ke cikin ta ace yau ya san Allah ya karba mishi sallah daya shin sallar da nake Allah ya karba mini ko bai karba mini ba to ka gani ashe duk lokacin da kake balige a mas'uliyya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana dukkan wani mahaifi dukkan wani wanda yake shine mai gida a gida sai an makiyayi ne game da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon kula da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowanne sai Allah ya tambaye shi kiwon nan da ya baka yaran nan da ya baka yaya kai da su ka dora su tarbiyya addini ko kuma baka dora su ba ne shi sa yaro ya balaga ya kai shekara 15 a sanar da shi cewa to yanzu daga ka aikata laifi a kanka ne ka aikata aikin lada shi ma a kanka dole ya zama tuya kiyaye to shi malam yace tashihu imani abu na farko da mutum zai fara shine ya gyara imanin shi me ka gyara imanin ka idan muka dauki menene imani a shari'ar musulunci yana da wasu rukunai guda 6 shine an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi ta same ka ko ta sharri abu na farko imani da Allah ka san ubangiji subhanahu wa ta'ala yau ni na san Allah ka san Allah ko kuma irin sanin Allah ne wanda kai na titi mafi yawan mu musulmi kowa ya san Allah yau da zaka tare wani ka san ubangiji ka san Allah zai ce ma eh ya san Allah to wani irin sanin Allah shine ka dawo ka karanci me ubangiji subhanahu wataala yake so me ya cancanta a danganta shi ga Allah me bai halatta ba ka danganta shi ga Allah wato shine abin da ya shafi tauhidi ka san Allah subhanahu wataala hakikanin sani cewa shi ne ya halicci sammai shi ya halicci kasai shi ya halicce mu ka duba ka ga teku ka san Allah ya halicce ta da abin da ke cikin ta ka duba ka ga dukkan halittun Allah Allah yake ba mu misali cikin alqur'ani ba zakurin ga duba ba irin wato yanayi irin yanda Allah ya halicci sammai daga nan ka duba ka ga yanda Allah ya halicci sama ba tare da gimshiki ba ya halicci tauraro Allah yake canza dare da zuwa yini yake shigar da yini cikin dare ka watsan muna cikin mareci zaka gani a hankali dare ya shigo zida a ce kawai kwatsam Allah subhanahu wataala in ya ga dama dalla journey ya ce kawai duhu zai kawo bai gayi mana ba yar misali baka san ba yar inda za a kawo ka san abin da ba karami bane kana tahiya kwatsam duhu ya shigo yanzu circulation kadai ai ba karamin abu bane ba da kullun ana cikin karisa ana cikin accident to Allah da yayi haka nan ka san shi hakikanin sani kana tuntuntuni akan irin wannan ka duba ka gani Allah nan yace ka bauta mishi shi kadai shin kana kula da dukkan wani abu wanda yake kishiya ne ga Allah ka nisance shi a yanzu sallan magriba liman ya karanta mana wata aya ayar farko da ya karanta a raka'a farko yace wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah yace daga cikin mutane da yawa zaka ga sun riki wasu
wato sun laki wasu suna gama su ga Allah suna kaunar su yanda suke kaunar Ubangiji ko kuma fiye ma da yanda suke kaunar Allah
ci wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani da Allah suka san Allah su suka fi kaunar Allah suka fi tsananin san Ubangiji subhanahu wataala abu na farko da baligi da mutun ya kamata ya duba a rayuwar shi na san Allah subhanahu wataala eh na san shi kalmar tauhidi da muka yi la ilaha illallah shin na san me take nihi ka ce la ilaha illallah kana halarta wai me take nihi kai tunani kada ka ce kalma ce haka kawai shikenan ta tai mushrikai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam quraishawan makka annabi sai da ya shekara 13 da aka turo shi ga annabta duka annabi da aka turo shi shekara 23 ne bentruwa zan yi yayi 13 a makka yayi shekara kamar 10 a madina tirazzan in nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a makka ba a farnar da sallah ba sai can wajen karshe karshe duka kira ne yake kawai a zo a bautawa Allah shi kadai ka zo kace la ilaha illallah ita kadai a lokacin aka kashe ka kai dan aljanna la ilaha illallah to mushrikan nan kalmar la ilaha illallah sun san me take ni mu mun same ta ablis alhamdulillah gashi nan muna godewa Allah amma su zaka gani mutum an ce mishi yace la ilaha illallah yace wallahi ba zai ce saboda ya san in ya hadu wannan kalmar ya san me yake nihi da ita ka ce babu abin da ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah kenan dukkan wani abu ka mai da shi gihi kai bara'a da dukkan wani abu wanda koma bayan Ubangiji subhanahu wataala ne to idan kai bara'a da wannan to ba za a same ka ba kana hada bauta Allah da wai ba za a same ka ba kana yin abin da yake na sihirce sihirce ko kuma abin da yake gama tarayya Allah ne da wani kamar kana nuna cewa Allah yana yin kaza kuma wani yana yin kaza to duka ba za a same ka ba da wannan shi yasa mushrikai suka ki hudin wannan kalma zaka gani sun zo a ce ka ce la ilaha illallah ba zai ce ba to wannan dole mutun ya san Ubangiji subhanahu wataala wale lokacin da aka ce Allah yana da tsa Allah yace takadu samawati yatafaffarna sammai sun kusa rugujewa su zubo saboda wannan kalmar da aka riga aka ce an da'u li rahmani walada iddi'ai akai aka ce Allah wai yana da tsa sama ta kusa ta faɗo to yanzu da zaka gani irin social media irin wannan zamani zaka ga mutum inda zai ringa gayi magana ya ringa gayi ma Allah magana da yawa ga sunan idan kana bibiya to ka gani abu ne wanda in ba dan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahihika da al'ummun baya suke aikatawa laihi daya Allah ya shahi wannan al'umma to mu wannan al'umma duka lahihika an gama duba mu ga mutanen annabi shu'aib mudu suke tawayewa au suke tawayewa kaje ka ga kasuwa wajen ɗan kacare ka ga inda ake tawaye mudu in ka zo da bahun dawa ka zakka saida sai a dauko babbar tiya da ita za a auna amma lokacin da su zasu saida sai su dauko mi wanda take karama to al'umma guda ta yi wannan Allah ya halakar da ita ka duba ka gani mutanen da suke aikata irin alfasha ta duwadi Allah ya halaka su ya kife su gaba daya duka al'ummar da na warkon su da na karshe aka kife sai wanda suka yi imani suka huta mutanen annabi Lot to a wannan al'umma zaka ga ana aikatawa al'umma da suke aikata kaza an musu an azabtar da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya adda yace ya ubangiji kada ka halakar da al'umma ta a irin fak daya a dashi an waye an halakar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi wannan adda muke cin albarkacin wannan adda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dole mu san Allah subhanahu wataala me ya cancanta mu danganta ga Allah miye bi cancanta ba mu danganta shi ga Ubangiji subhanahu wataala haka mu san abin da ya shahi wato littafin Allah alqur'anin wannan alqur'ani littafin Allah magana Allah ce muke karantawa wanda in ka karanta harafi ɗaya za a baka lada 10
kace alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim ka kirga kaga harafi nawa ne a bismillah harafi 19 in ban manta ba to za baka lada na 180 alhamdulillah rabbil alamin haka ka duba kaga harafi nawa ne za baka gurkucin ladana kana yi mala'ikun kuma bisu gayya kawa rubuta ma lada su kai imani da alqur'ani kai imani da at-taura kai imani da injila da duk sauran littattafan da aka ce ma wannan littafi ne wanda yake na Allah ya safkan ma wani annabi kai imani da shi haka kai imani da manzannin Allah duka manzannin Allah subhanahu wataala da ya turo kai imani da su amma kai ga manzan da Allah ya turo maka shine annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi shari'ar shi abinda ya koya mana mu dauke shi mu yi aiki da shi haka kai imani da ranar lahira tabbas akwai alkiyama kai imani da cewa wa kiyaman nan za ta tashi kuma dukkan mutumin da ya mutu ya kai wani ya dauki wata fa guda ce ta abin da ya shahi zuwa alkiyama saboda barzahu wani eskal ne tsakankanin duniya da abin da ya shahi lahira da ya ka mutu kuma kamata kiyamatuka dukkan mutumin da ya mutu alkiyama shi ta tashi kai imani akwai wannan haka kai imani da kaddarar da ta same ka ta alkhairi ce ko ta shari dukkan abin da ya same ka kame da shi ga Allah kada kai tunanin in ba dan kaza kaza ba wani abu ya same ka kace a dan ban yi ba kaza ne abin nan ya same ni a me da shi kaddara ce Allah ya riga ya kaddarta wannan abu zai same ka haka Allah sai ka rike kaddaran nan yanda ta zo maka ka rike ta ka gode ma Allah kuma ka nemi ka ba ka kare saboda shi mummuni bayya fadawa ga rami wato so biyu yau ka fada rami ka dawo kan hanyar nan kuma ka gani wannan abin rami ne in dai mummuni ne in ka zo ka kauce mishi wani abu na kaddara ya same ka sai kai tunanin gaba ya zata ka kare wannan abin koda kwa abu ne wanda yake na addinin musulunci ko kuma wani abu na talallabiya akwai addu'a da zakai tai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddul qada'a illa du'a babu abin da yake mayar da kaddara in ba addu'a ba yau ka zo kallon zumunci addu'a kake addu'a kullun kai mutun ne ma'abocin addu'a manzala sallallahu alaihi wasallam yace wannan addu'a da kake zata je ta ringa tare ma wasu bala'i wani bala'i zai same ka kai kuma kai addu'a Allah subhanahu wataala ya bani kaza to Allah sai ya hada ma wannan abin da ka roka sai ya waje wannan addu'a wannan bala'in da zai same kai kare manzala yace zata kare shi har alkiyama ta tashi ita bata hau ba ta je can kuma shi bala'in bai san koma ka ba idan wannan abu na horko da mutum bawa ya kamata ya zamanto ya inganta shi ne ya zamanto ya inganta wato abin da ya shafi imani shi bayan imani sai malam yace summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sannan ka san abin da zai gyara maka wato abin da yake farilla ta kankaran kanka idan aka ce fardu aini a larabci shine farilla wanda take ainihin akan ka take akwai farilla ta kifaya akwai fardu aini ita fardul kifaya shine abuna wanda idan wasu suka yi sun dauke ma wasu yanzu misali mutun ne ya mutu wannan da ya mutu sai jana'izar shi a wajen al'ummar musulmi a lokacin wajibi ne a yi jana'izar wannan mutum musulmi to sai aka samu wasu al'umma suka tahi za su yi jana'izar shi to mu wanda bamu tahi ba wancan sun dauke mana ida kinan wannan fardu kifaya ne to shi kuma fardu ainin wanda har duniya ta tashi ba wanda zai iya dauke mashi dole kai kai ran kanka ake so kai shi yasa malam sai ya ce maka ahkamis salati ka san hukunce hukuncen sallah hukunce hukuncen sallah ba wanda zai iya dauke ma wannan farilla ce ta karan kanka wajibi ne akan ka sani yau baka ce ba dan wane ya san farillan sallah shikenan ni ba ina sani ba a dan wane ya san kaza ya iya sallah ni ba ina iya ba a shi sama lai ce baka ahkamis salati wat taharati was siyam wane ya iya tsarki baka ce ba a to farilla shi ya dauke mana ida a dole ni ma ina iya wane ya san yin azumi da hukunce-hukuncen da suke tattare da azumi bana ce ba a shikenan ya dauke mana a abu ne wanda yake wajibi a kaina in san farillan sallah in san me ya kamata a kaina game da abin da ya shafi sallah sallah ba wanda zai dauke ma ita sallah idan kai ganganci ma ka bar sallah da gangan
wasu malamai suna ganin cewa fa ko kara ma Allah bai amsa inda gangan ka barta sai dai ka dawo ka tuba ga Allah wasu malamai suka ce a'a karama ta kuma kai ta tuba ga Allah subhanahu wataala saboda farillar kace ka bari da gangan ta bar maka muhimmancin sallah dan kusan farillar a karan kanka take manzon Allah cikin yaki kaga yaki don me ake yaki dan a daga kalmar musulunci to amma a lokacin ma ubangiji subhanahu wataala bai ce ba a bar sallah tunda ana cikin yaki ana cikin gumurzu da kawurai a'a Allah sai ya koya musu yanda za su yi sallah a lokacin yaki aka koya salatul khawf lokacin da ake cikin tsoro firgici Allah ya karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da mu ga yanda za a yi sallah ku dauki takubban in bindigogi ne duk ku rike su ku yi saji a yi sahu da wasu a yi kabbara wasu suna yi ku kuna tsaye in suka yi ruku'i suka dago kuma ku yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbai yanda ake sallah cikin zamanin tsoro to idan ana cikin yaki domin daukaka kalmar la ilaha illallah aka ce maka ba a dauke maka ba yin sallah to wani lokaci ne za a dauke maka sai dai in baka da hankali ko kuma ka mutu kuma sallah bakka zuwa baka yi ba sallah a ce wani ya rama ma shi yasa farilla ce ta karan kanka haka tsarki tsarki abu ne wanda yake a jikinka dole karan kanka kai ne zaka yi shi haka abin da ya shafi azumi farilla azumi na Ramadan farilla ne anan akwai wata mas'ala wanda da yawa daga cikin mutane ba su fahimta ba misali wani ne dan uwanka cikin Ramadan ya mutu sai kaga wasu suna rama mishi azumi misali bai da lafiya sai zamanto azumin wannan na Ramadan ya su riske shi abinda yake kan shi ne wajibi saboda wajibin shi to amma bai da lafiya bai da lafiya shari'ar musulunci sai ta ce to ya kirga wasu kwanuka bayan Ramadan ne sai ya rama ya rama ba a rama mishi ba sai ajali ya zo mishi cikin Ramadan to wannan azumin a karan kan shi malamai suka ce ba rama mishi ba zakari sai dai ka yi mini sai dai ka ciyar a madadin shi a ciyar a madadin shi azumin da ake rama ma mutum shine azumi wanda yake shine karan kan shi ya dora ma kan shi wato misali yayi addawar an san addawar ko ba kan ji addawar ba ana cewa ba kan ji annazar mutum ya zo ya ce na dora ma kaina misali ya Allah ina buƙatar kaza Allah idan ka bani kaza zan yi azumi 10 ha an gane biyu ko uku yawa to wannan wajibi ne ka dora ma kanka ko ka mutu bashi ne Allah sai ka ai an biya shi ko ka mutu wannan shi ake biya ma amma na farilla irin abin da ya shafi farillar Ramadan to wannan malamai suka ce sai dai a ciyar amma wanda kai ka dora ba kanka kamar wani bashi shi ko bashi biya ne nan mutane ma in ka mutu ana biya barantana bashin wa bashin ubangiji subhanahu wataala to ashe abu na farko da mutum zai nema ya gyara malam ya ce mana ya gyara abin da yake farilla na karan kanshi kamar ya san hukunce hukuncen sallah ya san hukunce hukuncen azumi ya san hukunce hukunce wanda suke da alaka da tahara tsarki saboda tsarki sharadi ne daga abin da ya shafi na ingancin sallah idan tsarkin ka bai ba kaga ai ba magana sallah dai to dole he ka gyara tsarkin ka tukun ka zo ita ma sallar ka gyara ta yanda Allah subhanahu wataala wato ya karban maka sai malam ya ce wa yajibu alaihi haka ya wajaba ga wannan baligin muna magana ne akan wa akan mukallaf wanda alƙalumma sun hau kai wanda shari'a ta hau kan shi bayan ya gyara imanin shi malam ya ce kuma wajibi ne akan shi ya san hukunce hukuncen sallah ya san hukunce hukuncen tahara ya san hukunce hukuncen azumi ya san dukkan wani hukunce hukunce na ibada wanda take da alaka da shi to bancin wannan sai malam ya ce kuma wajibu alai haka shi wannan mukallaf ya wajaba a gare shi an yuhafiza ala hududillahi, ya kiyaye iyakokin Allah, iyakar Allah mutum ya kiyaye ta. Yace wa yaqifa inda amrihi wa nahyi, ya tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi, kuma ya tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana da iyaka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mana a cikin hadisi, yake cewa lalle ku saurara, dukkan wani sarki ko wani mai iko yana da iyakar shi. Wannan sarki, sarki na gari kaza ne, iyakar shi bakin ina, bakin garin da yake kula da su. Wannan shugaba, shugaba ne na ƙasa kaza, iyakar shi bakin wannan ƙasa. To Ubangiji subhanahu wata'ala shi ma ya muku wasu iyakoki, shi kuma iyaka Allah subhanahu wata'ala ina ce, shi ne ababen da ya haramta mana. Duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana, to wannan iyaka ce Allah ya dora mana, kada ya zamanto an samu mutum ya tsallaka wannan iyaka. Ya tabbata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kusan da cewa inna Allaha farada fara'id, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana wasu farloli. Manzo Allah yace fala tudayyuha, kada ku tozartar da wannan farilla da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana. Yace wa hadda hududan fala ta'taduha, haka Allah ya keta mana wasu iyakoki, kada mu ketara wannan iyaka. Yace wa harrama ashiya'an fala tantafikuha, Allah ya haramta mana wasu abubuwa, kada mu je mu aikata wannan abin da Allah ya haramta mana. Yace wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra ziya, Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa dan wannan jin kai ne, ba wai ya manta bane, jin kai ne yayi. Allah ya yi shiru akan wasu abu, bai gayi maka ba cewa haramun ne, bai ce ma ba halal ne, jin kai ne idan kai bakka da laifi akan wannan, saboda Allah bai dora ba hukunci akan shi, yace haramun ne. Shine malamai suke ce mishi wannan abu shine mubahul, wanda ya halatta kai. Wanda da Hausa ake cewa ba lada ba zini, ba lada ba zini. To wannan duka ababe ne wanda iyaka ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora mana. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza nahaitukum an shay'in ce fajtanibu, idan na hane ku akan wani abu to ku nisance shi. Yace wa idza amartukum bi, idan na umurce ku da wani abu kuma bi amrin fa'tu minhu mastata'tu, ku zo da shi gwalgwadan iyawanku. Shi addini, idan Allah subhanahu wata'ala ya umurce ka gwalgwadan iyawarka zakka zo da wannan abu, kada kai kasa a guyuwa kuma ka ce a Allah yace gwalgwadan iyawata, ka kin gwalgwadan iyawarta haka ka zo ka danyi wani abu ka dan ka ce shine gwalgwadan iyawarka. Ai mun san Allah subhanahu wata'ala shi yana kallon zakata, Allah ba gangajiki ba yake kallo, yana kallon zuciyarka da ayyukan da kake aikata ba. Ya san me ka aikata, ya san gurgudan abin da ya dace kai baka yi ba. Amma hani, idan shari'ar musulunci ta ce an hana kaza, to an hana ne, ana nihin an hana, kada ka kusance shi, saboda kusanta abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana yana kai ka ga abkawa ga abin. Kuma duk lokacin da kake abkawa ga laifi zai kirawo wani laifi. Yau in kai zunubi dan karami sai ka gani ya kirawo maka wani zunubi karami ka kare, idan ka kare wannan zai kira maka wani ka kare. Kana yin karami baka tuba ba, kana ganin ba komai bane, to sai ya kira maka ka aikata babban zunubi. Kai laifi in ya tarin ma mutum, laifi in ya tarin ma mutum yau da gobe, yau da gobe yana iya zuwa wuri wanda yake mai alfarma ya aikata laifi. Yanzu nan kaga masallaci ne, ibada ake, sallaci ake, to wanda ya tumbatsa cikin aikata zunubai wallahi yana iya zuwa ya aikata laifi cikin masallacin, ko a kabe kaba. Nau zakka ji an ce ma wani ya taka takanas, ya tahi Makka, ya tahi Ka'aba ba dan komai ba, sai ji ya aikata wani aiki na shirka. To ka gani ai karshen zuciya ta dade shi, ta yi baki, ta yi du. To shi yasa zunubi, duk lokacin da ka aikata zunubi yi kokari ka tuba,
kada ka bari ya kirawo ma wani zunubi, saboda in yana kira ma yana kira maka yau da gobe sai ya zamanto abubuwa sun tarin maka kai inda baka jinkira. To ashe abu ne wajibi akan ka kiyaye hududullah, ka kiyaye iyakokin Allah, duk inda abin da aka ce ma wannan abu Allah ya haramta shi ka harka kokari santa daga wannan abu. Shi yasa yace wa yaqifu inda amrihi wa nahyi, mutum ya tsaya daidai inda Allah ya umurce shi, kada ka wuce gona da iri, saboda akwai wanda zai wuce gona da iri. Yawa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu daga cikin sahabbai suka zo suka tambayi irin yanda aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a gida. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi wani lokaci, wani lokaci ya ci abinci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin barci kuma wani lokaci ya yi kiyamul layl. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan yana da mata ya arbi. Suka ce a kai wannan abin na manzon Allah kadan ne. To kaji wa. Na wanda Allah ya turo ka ce a kai ya ma kadan. To ai kuma ka huta gona dai. Daya daga cikin su yace kai shi daga yau ba shi ba cin abinci, kullun azumi zai. Daya daga ciki yace mine shi daga yau kullun daddare kawai tashi zai ya ringa kiyamul layl. Ba zai ringa huta ba. Daya daga ciki yace shi ba ruwan shi da mace, ba zai aure ba mace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje yace a kira musu. Ce kusan da cewa ni ina yin kaza, ina yin azumi, ina hutawa, ina cin abinci, ina barci, ina kiyamul layl. Bari ma kiyamul layl akan manzon Allah wajibi ce, kai kuma akan ka ita tace sunna. Yace kuma ina arman mace. Yace fa man rafiba an sunnati fa laysa minni, dukkan mutumin da ya kiyamace sunnata kuma to bai tare da ni. To shi yasa kakka huce gona da iri akan shari'a, inda shari'a ta aje ka tsaya nan, inda kuma hani ne kuma ka tsaye. Sai malam yace wa yatuba ila Allah ta'ala, haka kuma wannan baligin ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, qabla an yaskhata alayhi, tun kahin Allah ya hushi da kai. Ashe idan kana laihi baka tuba ba, Allah hushi yake da kai. Kuma idan baka roƙon Allah, haka Allah subhanahu wa ta'ala hushi yake da kai. Misali idan baka roƙon Allah, baka addu'a, kana nuna ma Allah ne kai ka wadata da shi, shine ma'anar abin da kake bari. Allah yace ku roke ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yace ku roke ni, ni zan karba mu. Sai kai ka zo baka roƙon Allah, baka roƙon Allah, kuma yana daga cikin rishin yin roƙon Allah shine da yawa daga cikin mu akwai wata ɗabi'a da muke yi yau da gobe, shine ni ba zan yi addu'a ba karan kaina, sai dai in je in iske wani malam in ce malam amina addu'a. To wannan kuskure. Allah subhanahu wa ta'ala malam yana iya ma addu'a, ba he malam ba kuma addu'a. Yau wani dan uwana muna tare da shi a masallaci, sai in ce wani ina da wasu bukatu, da Allah ka sa ni cikin addu'o'inka, ka muni addu'a. Wani saboda ni da kai ban san ba waye addu'a shi Allah yake karba. Malam an yi da sallah, ina iya zawa in ce malam cikin addu'o'in a sa mu cikin addu'a, muna da wasu bukatu. To bayya nuna cewa kuma ni in wadatu ba na yi ba, saboda ni idan na wadatu na ce ba na yi ba addu'a, yana nuni cewa mene, ni na yi ƙarfi in yi addu'a sai dai in sa amin. To kaga wannan kuskure. Shi yasa Allah subhanahu wataala yana son bawan shi ya roƙe shi, ya roƙe shi. Allah ya ringa jin kukanka, kana kai mishi kukanka zuwa gare shi, a lokacin sai ya karɓa maka kai tsaye. Allah ta yi amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma Allah. Allah ta yi wayene ne wanda yake amsar addu'ar wanda ya shiga tsanani idan yayi kiran shi. Amma duk lokacin da ka shiga cikin tsanani, wallahi kana cikin lokaci wanda Allah zai karba ma addu'a, sai dai kai sake idan baka roki ba Allah. Kana cikin tsanani, bukata, ka cikin kunci, da zaka daga hannu kace ya Ubangiji kana ganin halin da nake ciki, ya Allah ba mai iya hudda ni daga cikin wannan hali in ba kai ba, ya Allah ka hudda ni daga cikin wannan hali.
wallahi Allah zai iya hudda ka kai sai ka gani wata hanya ta sauki ta zo maka Allah ya hudda ka me ya kawo ma wannan kira da kai ga Allah subhanahu wataala idan baka kirayi ba ubangiji subhanahu wataala kuma yayi fushi da Allah yana fushi idan ka bar tambayar shi su kuma dan adam lokacin da kake tambaye shi ne yake fushi yau wani dan uwana dan adam wani mai hikima wani sha'iri ne yake cewa Allah yana yin fushi da kai idan ka bar tambayar shi shi kuma dan adam lokacin da kake tambayar shi yake fushi da kai duk lokacin da ka zo kana da kaga wani ba ni kaza gobe ka zo ba ni banda gobe ka zo ba ni ya za a yi in ya ganka he sauya kwana in ya ganka he sake hanya ce wannan kullun ba ni ba ni ba ni ba ni ko da ku kai kace mishi wani duk bukatar da kake da ka zo in baka in ya matsa maka da tambaya wata rana zai zo ya kawo shi to amma ubangiji kana matsa mishi da tambaya kuma yana kara baka to wannan shine ubangiji subhanahu wataala dan san ba da Allah mu tsaya anan kenan zuwa gobe dan san na'am sahi kenan da Allah gobe kenan sai mu dasa daga wannan gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadun da muke aikatawa kusakurai da muke yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana dukkan wani wato abin da ya shahi laifi da muke yi a bayyane ko a boye Allah subhanahu wataala ka gafarta mana babban abu yan uwa shine ko da yaushe mu ringa koma ga Allah subhanahu wataala shine mafitan mu a rayuwar duniya duk lokacin da zaka kai bukatun ka wajen Allah to Allah subhanahu wataala zai kawo maka wato hanyar sauki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.